This 250,000 solar powered water project, built to complement water supply in Dose and its environs, was officially commissioned by me. Thank you very much.
Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari ke buɗe cibiyar samar da ruwa a Dutse wanda za ta rinka amfani da hasken rana. Gwamnan Jigawa Badar Abubakar ya ce,
"We have inherited a supply of 4 million liters in Dutse. Now we add 9 million.
Mun gaji jimlar lita miliyan 4 da ake samarwa a Dutse da kewaye a yanzu. Wannan cibiya za ta rinka samar da ƙarin lita miliyan 9. Idan aka tara lita miliyan 13 kenan, amma abin da ake bukata domin wadata Dutse da kewaye shine lita miliyan 25. Alhaji Ibrahim Muhammad Hannun Giwa da ke zaman kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Jigawa yayi bayani kan yadda cibiyar za ta rinka gudanar da ayyukanta.
Wannan katafaren cibiyar ruwa dai ta farko kusan irin ta kashi hudu ne sabbi fur. Suna da rijiyoyi guda 35, ita wannan da kake gani tana da rijiya 10. Kuma dukkanin hasken rana ne yake sarrafawa, yake tafikar da ita a samu ruwa. Amma a tsarinmu shine wannan zai dauki Dutse akalla shekara 2 kafin ayi abin da ake cewa katafaren tsari na bada ruwa na Dutse, wanda shi kuma zai ke samar da lita miliyan 25 a rana, wanda za a jawo ruwa kilomita 50 daga nan, daga Sintilmawa zuwa nan.
Baya ga cibiyar ruwan mai amfani da hasken rana, shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da hanyoyi guda 2 da gwamnatin Jigawa ta gada kuma ta kammala ayyukan su a yankin kasar Hadeja, har ma kwamishinan ayyuka da sufuri na Jigawa injiniya Aminu Usman ke cewa
ɗaya daga cikin su wanda yake phase 3 ne shine wannan na guri zuwa zuwa Abonebo, saboda phase 1 mun tadda an bada aikin phase 1, phase 2, phase 3. Amma a cikin aikin da aka bayar sai muka fuskanta cewa phase 1 ne aka dan fara biyan dan kudade wajejen biliyan 2 a cikin aikin biliyan 11. Wannan gwamnati ta zo ta biya kudin nan na phase 2, sannan kuma muka yi flag off na phase 3, sannan kuma gwamnatin nan ta gama wannan shi phase 3. Da izinin Allah a yanzu haka babu dan kwangilar da yake bin kudi akan waɗannan hanyoyi.
Yayin da jami'an gwamnatin ta Jigawa ke farin cikin shugaba Buhari ya bude waɗannan aikace-aikace, su kuwa ƴan hamayya a jihar ta Jigawa na cewa wani tsari ne na hankaka mai da dan wani naka. Nasir Laraba wani dan jam'iyyar PDP ne a Jigawa.
A wasu wuraren kamar Hadeja, duk abin da yaje a Hadeja babu wani sabon project sai kwaye ne nasa. Wani guri aka je aka samu wani project wanda an yi an bude shi, sai yanzu aka je aka yi sabon fanti a zuwan wannan gwamnatin city. Ta yi mai hankaka mai dan wani naka. Sannan idan ka dawo nan Dutse, maganar project kwaye daya shine wacce solar da aka yi shugaban kasa ya bude. Kuma wannan mu mun dauke shi ai abun kunya ne a ce ka gayyato shugaban tarayya ka zo ka nuna masa aiki shugaban karamar hukuma. Shugaban karamar hukuma ne zai wannan aiki. Sannan abu na biyu, maganar kudin akwati. Matukar shugaban kasa ya kaddamar da maganar bada kudin akwati. To ya daurewa yaki da cin hanci da rashin wajin ji, domin abin da muka dauki kudin akwati corruption ne. Saboda haka shugaban kasa ko in kaddamar da maganan kudin akwati, to ya kaddamar da corruption, ya kamata ya rusa hukumar EFCC.
A talatar nan ce dai shugaba Muhammadu Buhari ke kammala ziyarar aikin nasa ta yi ne biyu a Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.